ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتنا تقوز قواتن سفر هجر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة دبو دياد داريه دا أربعين دا تقوز ديدا دي أشرين دا أكو قواتن bakwai miladiya ta 2026 kamar yanda dai muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alai wanda Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita mana shi cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasin mu na dari daidai a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata kusan mun tattauna ne akan hadithatul ifki ma'ana wata wani kagaggen labari ko kagaggiyar ƙarya da aka kage ta aka kuma jingina ta zuwa ga wato iyalin annabi sallallahu alaihi wasallam wato nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda faruwar wannan haditha wata jarabawa ce mai girman gaske ga annabi sallallahu alaihi wasallam jarabawa ce mai girma ga ummul mu'minin Aisha jarabawa ce mai girma ga gidan iyalan wato sayyidina Abu Bakar radiyallahu ta'ala an kuma wannan kissa ta wato hadithatul ifki wato kissa ce da take dauke da darussa waɗanda muka koya a ciki wanda daga cikin wato darussan da wannan kissa ke dauke da shi akwai yadda da wato jarabawa Allah madaukakin sarki ya alkawarta mana cewa zai jarrabe mu madamar mun yi imani to akwai jarabawa shi yasa hatta annabawa ba su tsallake ba daga samun kansu cikin wayannan jarabobi balma jarabobin da ake yi musu kana iya cewa jarabobi ne da sun ninka ko sun rubanya ko sun tsananta fiye da sauran ibtila'o'i ko jarabobi da ake yi wa sauran gama garin mutane lalle irin wannan jarabawa ce ta fada gidan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam a wannan shekara wato wanda aka samu hadithatul ifki kamar yanda a satin da ya gabata mun dan kawo hikayar a takaice cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dai ya je yaki kuma wannan yakin ya fita ne da ummul mu'minin Aisha radiyallahu anha kuma cikin kaddarawar Allah sai abun wuyan na Aisha ya tsinke da haka sai ta koma dan neman wannan abun wuya a inda take tsammanin anan ta yadda shi su kuma ayarin da ake tafi basu kula ko basu sanna Aisha bata cikin wannan dan daki na raƙumi da ake kira hudaj da aka suka kada ainihin ababan hawan su tawaga ta kada tai gaba wannan ayari suka tafi aka bar nana Aisha bayan ta dawo daga neman abin wuyanta ta tarar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da tawaga sa cikin sahabbai sun riga sun yi tafi to Allah cikin ikon sa akwai sahabi wanda shine adatin yake bin karshen runduna Safwan bin Mu'adhil to wannan sahabi ya taho kamar yadda muka karanta shine kusan akan hanyar sa ta tahowa ya gana na Aisha radiyallahu anha inda ya doro ta akan ainihin wato raƙumin sa aka riski ainihin wannan babban runduna ta annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai a wato fi wakatin zahira wato kusan da rana kaga lokaci ne da ido na ganin ido to anan ne duk wanda ya halaka anan ya halaka duk wanda yake da mugun nufi game da annabi da iyalan gidansa anan ya samu dama ala ra'sihim Abdullahi bin Ubay bin Salul wanda wannan shine ra'isul munafikin dama mun sani da aka ba ma zaton wani alkhairi tattare da shi wato game da gidan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam mun sani wane ne abdullahi ibn ubay ibn salul to kusan shine ya dauki gabarar ya da wannan kagaggen labari kuma ya ci gaba da yada shi inda ita na Aisha bayan dawowarsu daga wannan tafiya ta ci gaba ta fita wato tana komawa sai Allah ta'ala ya saukar mata da rashin lafiya ta dade tana rashin lafiya bata ma san me ke faruwa ba wanda daga baya duk abinda yake faruwa ta samu labari kuma rashin lafiya ta ƙara tsananta al'amari ya ƙara yin nauyi ga annabi sallallahu alaihi wasallam da ita kanta na Aisha da kuma gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu Allah madaukakin sarki cikin jarrabawarsa kuma ya jinkirtar da saukar da wahayi dan wanda za su yi imani su ƙara imani wa'anda za su halaka su ƙara halaka liyahlika man halaka an bayyana wa yahya man hayya an bayyana da haka aka samu nauyi ko nawa ko jinkirin saukar wahayi har zuwa lokacin da Allah madaukakin sarki ya kaddara yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wannan rikici da wannan damuwa lokaci yayi da Allah madaukakin sarki zai wanke uwar mu'minai Aisha daga zarge-zarge marasa tushe ko makama da ake tuhuma ko ake zargi zuwa ga ita nana Aisha Allah madaukakin sarki cikin suratul nur ya saukar da ayoyi kamar haka innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba min al ithm wal ladhi tawalla kibrahu minhum lahu adhabun adhim Allah madaukakin sarki yace lalle waɗannan da suka wato zo da kagaggen labari kagaggiyar ƙarya wadda ba ta da tushe ko makama ba a san da ita ba su suka kage ta wasu jama'a ne daga cikin ku kaga haka Allah madaukakin sarki yace usbatun minkum jama'a ce da suka rikide suka zama kun dauka suna cikin ku masu nuna cewa su ma musulmi ne irin ku masu nuna yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam kaman yanda kuke yadda da annabi sallallahu alaihi wasallam usbatun minkum Allah ta'ala ce wannan kagaggiyar ƙarya da suka jingina wa gidan annabi sallallahu alaihi wasallam kar ku taba zatan wato sharri ne a gare ku a'a bal huwa khairul lakum Allah madaukakin sarki ce wannan alkhairi ne gare ku likulli imri'in minhum maktasaba min al-ithm kuma kowane ɗaya daga cikin su yana da sakamako na irin abin da ya aikata wato na zunubi gurgurdan yanda ka yada gurgurdan zunubinka wani mutum ɗaya ya gaya wani mutum goma ya gaya wani wanda ya kagi labarin na farko shine wallazi tawalla kibrahu minhum Allah madaukakin sarki yace shi ko wanda ya fari kwaza wannan ƙarya da kage cikin jama'a Allah ta'ala ya ce yana da azaba mai girma lahu azabun azim yana da azaba mai girma Allah madaukakin sarki sai yake tambayar masu imani haka ya kamata in an zo da labari kawai a karba da zarar an yada labari a social media sai ka dauka sai ka ci gaba da yadawa sai ka yadda bayan Allah ta'ala ya ce ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin musamman a irin wannan lokuta da karerai sun yawa ƙarya ta zama ado ba a kunyar Allah ba a kunyar jama'a mutum zai iya shiga cikin daki ya kirkiri labarin da babu shi babu tushen sa ya kuma yada Allah madaukakin sarki yace laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ifkum mubin Allah ta'ala ce me ya hana lokacin da kuka ji shi wannan kagaggen labari me ya hana lokacin da kuka ji mu'minai maza da mata ba su yi wa kawunan su zato na alheri ba me yasa ayi wa kai zato na alkhairi mana a kalli wanda aka jingina wa labarin a kalli masu yada labarin me ya hana ku yi wa kanku zato na alkhairi Allah madaukakin sarki yace me yasa ba ku yi wa kanku zato na alkhairi ba laula idh sami'tumuhu dhanna almu'minuna walmu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadha ibkum mubin ai kamata ya ana zuwa da labarin ku yi wa mu'minai ku yi wa kanku kyakkyawan zato ku ce wannan kagaggen labari ne bayyananne wannan ba zai yiwu ba in ji Allah madaukakin sarki laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idh lam ya'tu bi shuhada'i fa ulaika inda Allahi humul kadhibun Allah madaukakin sarki ce su wa'anda suka zo da wannan kagaggen labarin na ƙarya wanda babu shi me ya hana su su zo da shedu na mutum hudu cewa abinda ai ka'idar da Allah ta'ala ya ajiye ga duk wanda ake zargi da fasikanci Allah madaukakin sarki tun a farkon suratul nur ya ga mana cewa koda mutum ne yake zargin matarsa shi kadai sinkin paketin sa bai isa ba ya daga maganar hatta tasiri wajen zubar da mutuncin matarsa wajen shegantar da cikin da matarsa take dauke da shi har sai ya zo da shedu mutum hudu haka Allah madaukakin sarki ce kaidar kenan domin musulunci ya zo ne ya kare wa mutane hadda mutuncin su duk abin da zai taba mutuncin mutane musulunci yana kafa da shi kaman yanda annabi sallallahu alaihi wasallam kusan a hudu basa taban kwana ya faɗi wannan kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irdu duk musulmi yana da wannan alfarmar yana da wannan rigar kariyar ga dan uwansa musulmi bai halatta musulmi ya zubar da jinin dan uwansa bai halatta musulmi ya ci dukiyar dan uwansa bai halatta musulmi ya ci mutuncin dan uwansa da haka wannan harka ce ta zubar da mutunci ina fata an gane da haka Allah madaukakin sarki ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada da suka zo da wannan labarin shedu suka zo da shi guda hudu dan su tabbatar da zargin da suke wa ummul mu'minina radiyallahu anha da safwan laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idh lam yatu bi shuhada in ko suka kasa zuwa da shedun nan guda hudu fa ulaika indallahi humul kadhibuna ko suwaye a wajen Allah makaryata ne shi yasa malaman fikihu suka ce idan mutun yace wana mazinaci ne to fa sai ya kawo sheda sai ya kawo mutun hudu kuma sai an yi musu screening a kotu in guda hudu uku suka yi baki daya daya saba to fa duk za a ƙaryata guda ukun sai an bulale su saboda tabbatar da wannan zargin ya nuna mutum darajarsa da kimarsa da mutuncinsa sun gama zubewa ba shi da sauran kwarjini a idan musulmi ba shi da sauran kima ko nauyi a wurin Allah to haka kawai da zargi da kunji-kunji da jita-jita shikenan sai ka barar da mutuncin mutum a daina ganin darajarsa a unguwa yana da mata yana da ƴaƴa yana da dangi kawai ka zo akan labari wanda ba shi da tushe ka zama da mutunci musulunci ba zai yarda da irin wannan shashancin ba shi yasa da hukumomi na addinin musulunci da ana yin aiki da shari'ar musulunci waɗannan jita-jitan da ƙarerainin da ake yada wallahi da mutum an ce yada ba zai iya yada ba in an ce mutum ya je posting a social media a Facebook ko abin nan ya je posting din labarin ƙarya wallahi shi ma ya san ba za a kyale shi ba Allah ya ce me ya hana ba su zo da shedu guda hudu ba in ku ba su zo da shedu guda hudu ba a wurin Allah ta tattun makaryata ne to in Allah ya dauke su makaryata ku kuma ku gaskata su wa ulaika indallahi humul kadhibun walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afattum bihi adhabun adhim wannan abun da kuka sa kanku a ciki wannan labarin kagagge da kuka kutsa ciki kuma kuka ci gaba da kuzuzuta shi da kwakwazo akan sa kuna yada shi Allah ta'ala ce ba dan falalar Allah ba da rahamar Allah da jin kansa ko a gare ku a nan duniya da lahira ko lalle cikin wannan abu da kuka lamassakum fima afattum bihi adhabun adhim lalle da wata azaba wato mai girman gaske ta taba ku saboda wannan abu da kuka kusa cikin sa id talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilm wa tahsabunahu hayyinan wa huwa indallahi azim Allah madaukakin sarki ce kuka karbi wannan magana ta ƙarya kuka ci gaba da tallatata kuka ci gaba da yada ta da harasan ku kuna fada da bakunan ku abinda ba ku da ilimi akai yanzu shi Safwan da abinda ya faru ya dauko Nana Aisha ya taho da ita a cikin ku ba kowa daga Nana Aisha sai Safwan sai Allah subhanahu wataala ya akai kuka san cewa Safwan wani abu yayi da Nana Aisha wanda ba abin yabo ba ya akai kuka sani a cikin ku akwai wani shaida wanda shi ma ya yadda kayansa ko an tafi an bashi wanda ya ga abinda ake zargin ya faru kuna fada da bakunan ku abinda ba ku da ilimi akan sa ba ku da masaniya mutun ka ji ya ce duk da ban sani ba amma wallahi kaza ne ya tabbatar watan kansa rashin sani ya jahiltar da kansa kuma ya gina hukunci akan haka mutun ya ce duk da ban sani ba kaza ne
me yasa ba za ka dinga yi dan uwanka zato na alheri ba? Me yasa ba za ka dinga kyautatawa dan uwanka zato ba? Allah madaukakin sarki yake cewa wata sabuna wahayyin, kuna zaton wannan abun mai sauki ne a wurin Allah? Kuna zargin, kuna zaton ba irin gidan albarka gidan sayyidina Abubakar radiyallahu anhu ba, ba irin iyali na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba, tsammaninka kai wa wani kage ka zuban madda mutunci a daina ganin girmansa, a dinga kyankyamin mu'amala da shi, dauka kai a wurin Allah abun mai sauki ne? Kawai ka duba wani mutum a unguwa ka kaga masa labarin da ba haka yake ba, kai masa wani zargi da ba ka da hujja akan wannan zargin, ka lika masa wannan zargin, al'umma ta karbi wannan zargin da ka lika masa, a ci gaba da mu'amalantarsa da wannan zargin, dauka kai a gurin Allah abun mai sauki ne? Ba ma kar aje ga gidan annabta, ka duba wani shashashan unguwa ko wani wanda an gaya maka ya halatta ka yi wa wani kage koda ba musulmi bane. Wata sabuna wahayinan, kuna zaton fa wannan abun fa mai sauki ne fa, mutun yayi wa wani sharri, mutun yayi wa wani kage, kaga mutun da kudi ka ce dan yankan kai ne, dan secret society ne haka kawai, kaga mutun ka ce abu ka ce barawo ne, kaga mace ka ce duk rabu da su, duk hijabun nan na ƙarya ne, duk lalatattu ne, saboda kawai mutun ya lalace kawai shikenan, kowa lalatacce ne. Da haka wannan al'amarin yan uwa mu kama bakunan mu, wallahi kar kai holanka, wato holan aikin ka na alkhairi ranar tashin alkiyama a dauka a biya wani wanda bai yi gumi ba, bai bata lokaci ba, ba wani aiki da yayi na sa'ayi dan ya samu wannan, bakin ka ne ya jama dauki sallar ka da azumin ka da sauran ibadun ka a biya shi. In ka aminta da irin wannan wasoso da za a yi wa aikin ka na alheri ranar tashin alkiyama, kar ka kama bakin ka. Shawarar da annabi ya gaya ma man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kar ka dauke ta, zaka sha mamakin yanda aikin ka za a baza a raba wa sauran bayin Allah da kaci mutuncin su, kaci zarafin su, kai gulmar su, kai batanci akan su. Shugabanni ne ko wanda ake shugabanta, malamai ne ko kuma daliban ilimi ne ko jahilan gari, maza ne ko mata, wannan haƙƙin Allah baya bari. Wata sabuna wahayinan, tsammanin ku abun mai sauki ne? To wa huwa indallahi azim, in kun dauki abun mai sauki a wurin Allah mai girma ne. Walaula idh sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadha subhanaka hadha buhtanun azim ya'idhukum Allah an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Allah madaukakin sarki ce me ya hana lokacin da kuka ji wannan kagaggiyar ƙarya? Me ya hana ku ce ma yakunu lana an natakallama, ban mu ba za mu tsoma baki ba akan wannan? Dauki ma kana da dan doubting, ja bakin akan shiru, ai doubting iya zuciya ne, Allah kuma yayi maka afuwa, ba zai kama ka da laifin abinda zuciyarka ta saka ba, har sai ka fada ko ka aikata. Me ya hana da labarin yazo Allah ta'ala yana zargin duk sahabbai da waɗanda suka tsoma baki kuma suna da daraja, suna da mutunci, wanda duk suna cikin wanda aka kakkamo su, aka yi musu bulala 80, aka yi musu bulala kage da suka yi wa Aisha, suna ciki, Allah su yake zargi, ba wayancan munafukan ba, wayancan dama haka ake tsammani daga gare su. Tsammanin ka wanda yake wanda baya son addini zai kalle ka kai mai addini ya maka kyakkyawan fata ko ya faɗa alheri akan ka, amma dan uwanka mai addini wani abu irin wannan na ibtila'i ko wani abu irin na jaraba ya zo, shi ma ya shiga ciki ya tofa albarkacin bakinsa, shine abun ban mamaki. Allah ya ce me ya hana ku lokacin da kuka ji wannan jita-jita tana yawo, ku kama bakinku, ma'ana an natakallama bihadha subhanak, ku ce sarki ya tabbatar wa Allah madaukakin sarki, Allah ba zai bari irin wannan kazanta ta faru a gidan manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, me ya hana ku yi haka? Allah madaukakin sarki yake cewa hadha buhtanun azim, me ya hana ku ce wannan kagaggiyar ƙarya ce mai girma? Ya'idhukum Allahu an ta'udu, duk da kun sha buloli, Allah yana yi muku gargadi da wa'azi kar ku sake komawa cikin irin makamancin wannan abadan, har abada in kuntum mu'minin. Wa yubayyinu Allahu lakum al-ayat wallahu alimun hakim, wannan fa ayoyin duk Allah yana saukar da su ne dan ya wanke na Aisha radiyallahu anha. dan ya tsabtace na Aisha radiyallahu anha daga wannan kazanta da ake jinginawa zuwa gare ta. Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka. Dan haka mun ji cewa duk waɗanda suka fada cikin wannan qadiyya an musu haddi, amma ba a yi wa wanda ya kago labarin ya fara kwaza shi ba ra'isul munafiqin. To kusan akan tattaunawar me yasa shi ba a yi masa haddi ba lokaci ya mana halin sa. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala walamma ja'a al-wahyu, bari mu dan ja baya kadan. Walamma ja'a al-wahyu bi bara'atiha, yayin da wahayi ya sauka daga wurin Allah madaukakin sarki, inda wahayin ayoyin al-Qur'ani suka barranta na Aisha daga abinda ake zarginta da shi na batanci. Ayoyi daga Allah madaukakin sarki sune wayannan wanda muka karanta kusan ayoyi guda 9 cikin suratul Nur. Allah madaukakin sarki da ya saukar da su hudda, sai aka yi haddi wa man sarraha bil ifki, duk wanda ya furta kuma an ji ya bayyanar da yada wannan kagen, to amma bulala illa ibn Ubay, banda ibn Ubay dan Salul, ma annahu ra'sul ifki, didda cewa shine jagora da ya kirkiri wannan labari na ƙarya, labarin kanzan kurege, kuma ya fesa wa munafukai ƴan uwansa, didda ba a ji sunansa ba a wata ruwayar, amma shi ya fito da abin, shi ya haska, aka ci gaba da yadawa. Faqila, me yasa shi ba ya mai haddi ba? Sai aka ce li anna al-hudud kafaratun, mun karanta wannan satin da ya wuce, saboda shi in aka ce an yi wa mutum haddi, to kafara ce wannan haddin, mana an kankare masa wannan laifin, ko ranar tashin alkiyama Allah ba zai caje shi da wannan laifin mutum da tun a duniya an masa hukunci. Wa hadha, shi ko wannan laysa kadhalika, ba haka bane, ba irin haka ake so ba, so ake ya bayyana da wannan kaya niki-niki na kagaggiyar ƙaryar da ya shirga wa umar uwar muminai Aisha. Allah yana so ya bayyana da ita ranar tashin alkiyama a can hukuncinsa zai za a yi masa hukunci. Wa qad wu'ida bil azab al alim, domin dama a ƙarshen ayar ai an masa alƙawarin azaba mai radadi, da aka ba nan ba azaba mai radadi bulala 80, haba ita bace azaba mai radadi, wannan azaba mai radadi bulala 80 ba shi kadai bane mai aka yi azaba mai radadi, sauran duk wanda suka abu na su ma musu bulala. Wannan azabun alim din ya nuna wata azaba ce ta musamman a can za a yi masa ita. Fa yakfihi zalika anil hadd, da haka waccan azabar da yake jira ta wadatar masa, ba sai yayi hadd, ba sai an masa haddi ba. Wasu suka ce wannan shi yasa shi aka zuba aka kyale shi. Waqila, wasu malaman suka ce al hadd la yathbutu illa bil ikrar, shi haddi na zina ko na sata ko waninsa ba a tabbatar wa mutum shi a yi masa hukunci illa bil ikirari, sai in ya yadda ya yi. Aw bi bayyinatin, ko kuma akwai shaidu karbabbu a idan kotu da suka kotu ta yadda da shaidar su aka tabbatar masa da laifi. Wa huwa lam yuqirra bil qadhf, bil qadhfi, shi ko Ubay bin Salul bai yadda ya yi kazafin ba, bai tabbatar da kazafin ba. Wala shahida bihi alayhi ahad, kuma babu wani wanda ya bada shaida akan cewa ya ji Abdullahi bin Ubay bin Salul ya ji shi ma yayi wannan kagen ya fada. Fa innahu inna ma kana yadhkuruhu baina ashabihi, abinda ya faru, to kuma gashi shi ya kirkiro abin, to ya akai ba ji yana fada ba, yana fada amma a cikin mutanansa munafikai, anan ya dinga fada, duk inda ya ga akwai wani sahabi baya fada. Shi sa sahabbai ba su iya hakaito ko sun iya ba da shaidar sun ji shi shi ma ya fada ba, tare da cewa ya fada, amma ina ya fada a bainar mutanansa, mutanen kawai wato su munafikan. Walam yashhadu alai, su ko suka rufa musu asiri ba su ba da shaida akan sa ba. Walam yakun yadhkuruhu bainal mu'minin, kuma bai kasance yana furta wannan kage tsakanin mu'minai ba, baya yi. wasu suka ce wannan shine dalilin da shi ba a same shi da wata na farko dalilin da ke sa yawa mutun haddi guda biyu ne ikirari da kuma sheda shedu to shi bai ikirari ba sannan ba a samu shedu da suka tabbatar ya fada ba shi yasa shi sai aka kyale shi shi yasa Allah ta'ala sai ce wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun alim an gane ko wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim ko alim ne na alarmu azabun alim ko azim azim ko alim ne ko wallazi tawalla kibrahu minhum lahu azabun alim an fahimta ko su saboda haka shi wannan azabun alim din ce ta take jiran sa shi yasa ya dinga fada amma cikin munafukai kuma ya kiye yadda ya fada saboda me azabun alim tana jiran sa waqila wasu malaman suka ce haddul qazafi haddin kage haqqul adami haqqi ne na dan adam la yustawfa shi ku haƙƙin dan adam ba a samu ya cika illa bi mudalabatin sai in shi mai haƙƙin ya nemi a biya shi wato abinan a bi masa haƙƙin sa kun fahimci wannan koda an yi wa mutum kage bai kai ƙara ba sai ya bar wanda ya maka kage da Allah shikenan ba wani haddi da za a yi masa saboda haƙƙin sa ne kuma bai nemi haƙƙin ba to sai suka ce wa in kila innahu haqqul lillah in an ce yi masa hukunci yin haddi haƙƙi ne na Allah fala budda min mudalabatil maqdhubi to kuma la budda sai an samu neman haƙƙi daga wanda aka yi wa kazafin wa aishatu lam tudalib bi ibn ubay ita ummul mu'minin Aisha bata nemi haƙƙin ta ba a wajen dan Ubayy dan Salul kun fahimci wannan wannan dai yana cikin aqwal da malamai suke ganin dalilin da yasa shi ba ya masa hukuncin sa ba tun a nan duniya kenan nana Aisha haƙƙin ta ne da ta zo ta ce ai shi ma yayi tana bin tana neman haƙƙi to da za a yi masa hukunci wasu kuma suka ce waqila wasu suka ce tarakahu manzo Allah ya kyale shi ne sallallahu alaihi wasallam li maslahatin sabida wata maslaha hiya a'zamu min iqamatihi wanda wannan maslahar la'akari da ita yafi muhimmanci da girma sama da a tsayen masa da haddi haddin yana nan kila kuma yana cikin wanda sun fada din kuma an yi wa sauran hukunci me yasa shi ba ya masa ba suka ce annabi ya kyale shi ne la'akari da wata maslaha maslahar kyale shin tafi girma sama da maslahar tsayen masa da haddi wannan duk addinin musulunci ba ba gidajen addini bane yana kallon irin wannan abubuwan an gane ko baya zuwa garin neman biyar ya asara goma amma musulunci baya haka an gane ko shi yasa suka ce duk sanda zaka hana munkari amma ganin garin hana munkarin kuma hanawar zai haifar da munkarin da ya fi na da girma a babin maslaha sai ka kyale wannan munkarin ila kai ɗan hizba ne ana tace ɗan hizba ba ku gani eh kun gani a ce mun gani sosai ba ku san guri kaza ana abu kaza ba ku ce mun sani ba ku aikin Allah ai ta surutu ku ja bakin ku saboda ai shi wanda yake wannan surutun ba a cikin ku yake ba da aka baya ba shi kuma musulunci ana muwazana kun tabbatar da kuka ji wannan operation din zai haifar da illar da ta fita da kai baka san akwai munkarin da zama a gaya ma kai shiru ba saboda fadar shi yasa ko da yaushe muke fadawa yan media na gidajen radio muke cewa a cikin aikin su akwai rashin kwarewa wani lokaci ko kuma ka ce akwai rashin la'akari da maslaha ta addini domin ka zo ka kama wani mai laifi kwararre ne wajen satan mashin ka zo ka dinga tambayar sa a cikin gidan radio ya yake yana yin sata Allah da wannan hirar gara a hakura a kyale shi saboda yanzu wasu sai sun saci fasaha daga hirar wasu suna nan dama shedan ya almajiran shedan ne ba su da aikin fari ko na baki suna zaune sai suka ji ga yanda yake haura gidan mutane, ga yanda yake yin kaza, ga yanda yake yin kaza, ko a kama wani bandit a ce ya ake kai muku kwayoyi, ya ake yin kaza, ya ake wannan duk kaga a iya tatsar bayanansa ku da shi, amma a fito duniya a dinga gaya wa mutane ga yanda aka hira da wani mai laifi, to wannan wani lokaci kamar ana kamba malaifin kuma ana sake koyar da waɗanda ba su da wannan fasahar zuwa ga su masu aikata laifin. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam dai a kauli na gaba ya kyale Ubay bin Salul saboda maslaha, kama taraka qatalahu ma'a zuhuri nifaqi, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake kashe shi duk da cewa munafurcin sa ya bayyana, munafurcin Ubay bin Salul a bayyane yake amma Annabi bai kashe shi ba. Wa hiya talifu qaumihi, to mecece hikimar, mecece maslahar, saboda jawo hankalin mutanansa, mutun ne mai magoya baya, tun mutumin da yake da magoya baya kuma makafi, to sai an bi a hankali. Ina fata an gane, saboda in ka ce za ka yi fada da shi to duk sai ka rasa waɗannan magoya bayan nasa, saboda su ba wanda suka sani shi suka sani, ba su karɓar saƙon kowa sai nasa, ba mai hana su ko ya sa su sai shi. To in kana da hikima jawo shi, ko da yana da illoli irin nasa, yi amfani da shi inda yake da dama-dama har zuwa lokacin da zai bayu, zuwa ga in an girbe shi ana ganin magoya bayan an dora su akan wata fahimta sabanin tasa. Ubay bin Salul tun kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam Madina mutum ne babba, babban mutum ne, domin an ce daga cikin abin da yasa yake yadda da Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma yake wa Annabi zagon kasa, an gama shirya za a yi mai mubaya'a, za a nada masa sarauta, sai ga Annabi ya bayyana garin Madina. Annabi ya zo kuma akwai sauran wani shugaba ba shi ba sallallahu alaihi wasallam, to an ce da wannan mikin a zuciyarsa za a yi masa sarauta, za a yi masa his excellency, kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam commander in chief ya bayyana sallallahu alaihi wasallam. Da haka Annabi ya kyale shi dan jawo hankalin wato mutanansa da kuma kokarin hada kawunan mutanansa guri guda, wa adamu tanfirihim anil islam, da kuma kin kore su daga musulunci, domin da Annabi yana zuwa yace zai fada da su, duk wayennan yan kabilar tasa ko mutanen nasa ba za su karbi musulunci ba, saboda me? Saboda influence dinsa shi akan su. Fa innahu kana muta'an fihim, domin shi mutun ne wanda ana yi masa biyayya, makauniyar biyayya a cikin mutanansa, ra'isan alaihim, kuma shi ne shugabansu. Falam yu'man itharatul fitnati fi haddihi, ba ada aminci, akwai yuwar barkewar fitina in aka ce za a masa haddi. Ka duba fa masalih irin na musulunci, ana ganin aka ce lalle yanda aka hukunta sauran mutane, shi ma da yake da jama'a da magoya baya suke jin maganarsa, suke karɓar umarni daga gare shi, in aka zo aka ce shi ma a yi masa haddi, to wannan zai bayu zuwa ga rashin samun haduwar kan mutanansa su zo su karɓi musulunci, da kuma kyamatar da su addini. Wala'allahu tarakahu li hadhihi alwujuhi kulliha, da karshe da Ibn al-Qayyim yace wataƙila kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi ne saboda waɗannan dalilan duka da aka ambata, ba wai dalili ɗaya ba, kila duka tattara waɗannan dalilan tun daga na farko, kila da muka yi ta karanta ka tattara su a matsayin su ne dalilan da suka sa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai tsaye masa da haddi ba. Wa fi marja'ihim min hadhihi al-ghazwa, a dawo wasu hanyar su ta dawo, a dawo wasu daga wannan yaki. Qala ra'sul munafiqin ibn Ubay, shi dai wannan shugaban munafikai Abdullah ibn Ubay bin Salul ya kuma dinga fadar wata magana wanda Allah ta'ala ya hakaito mana ita cikin suratul munafiqun, la in raja'na ila almadinati la yukhrijanna al'azz minha al'adhal, wannan wanda ya fadi wannan maganar shi Ubay bin Salul ne, yace lallai idan muka dawo zuwa garin Madina la yukhrijanna al'azzu, mafiya daraja za su fitar da al'adhal, kaskantattu. za su fitar da al'azal kaskantacce ko mafi kaskanta, ma'ana yana nufin su ne wato a izza su ne masu daraja. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal iyazu billah a fadarsa su shine azal. Da aka yace ai kawai za su yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam hayaki za su fitar da shi, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam shine azal, shine wai ba mai daraja ba, su ne masu daraja. Faballaga ha Zaid ibn Arqam Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, kuma da irin wayannan maganganun baya yin su sai inda ya san labarin ba zai zo wajen annabi ba, shine munafircin. Ai munafiki ya fi illa fiye da wanda ya fito kai zai nuna fada yake da kai. Wanda ya fito yace fada yake da kai, ka san wannan abokin fada ne, zaka tanade shi, zaka yi masa shiri. Amma wannan da shi kuke rufe kofa, da shi kuke mitin din ya, wannan matsalar ya za a shawo kanta, me ya haifar da ita? Saboda duk tunaninku yana tare da ku. Shi yasa Zaid bin Arqam karaf sai ji wannan magana, la in raja'ana ila al-madinati la yukhrijanna al-a'adh minha al-adhal. Zaid bin Arqam sai ya ji wannan lafazi daga wajen Ubay bin Salul, da haka sai ya isar da ita zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya ma'aikin Allah, ga abinda Abdullahi bin Ubay bin Salul yake fada. Waja'ahu bin Ubay, kaga munafiki ko? Abdullahi bin Ubay yana zuwa shi kuma manzo Allah ya ce mun ji abin da kace, ya ataziru sai ya hau ba da uzuri, wa ya halifu yana rantsuwar ma kale ce wallahi bai fada ba, wallahi billahi tallahi ƙarya ne shi bai fada ba, ne amfani da dukkan lafazin rantsuwa yace shi bai fada ba. Fasakata anhu rasulullah, kaga kenan Zaid bin Arqam ƙarya ya masa kenan. Fasakata anhu rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah ya shiru ya rabu da shi. Fa anzalallahu tasdiqa zaidin, sai Allah ya saukar da aya dan ya gaskata Zaid bin Arqam game da abin da ya ba manzo Allah labari. Fi suratul munafiqin, a cikin surar mutanen. Fa akhadha an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi udhnihi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama kunnan Zaid bin Arqam. Fa qala, sai ce abshir albushirinka, faqad sadaqaka Allah, Allah ya ce gaskiya, ya ce kai mai gaskiya ne, Allah ya gaskata ka. Thumma qala hadha alladhi waffa Allah bi idnihi, manzo Allah ya ci gaba da cewa wannan ya nuna sabai, ya ce wannan shine wanda Allah ya tabbatar da gaskiyarsa. Zaid bin Arqam, manzo Allah ya kama kunnan sai ya ce ka ganshi albushirinka, Allah ya gaskata ka. Ya sake cewa sahabbai, wannan shine wanda Allah ya tabbatar da gaskiyarsa. Fa qala lahu Umar, yanzu ya tabbata Abdullahi bin Ubay bin Salul ya faɗi wannan maganar, nan take mazajen fama sayyidina Umar radiyallahu anhu sai ya ce, ya Rasulullah, ya ma'aikin Allah, tunda ya tabbata wannan kazamin mutum ya faɗi wannan kalma, mur Abada bin Bishr an yadriba unqahu, kasa Abad ibn Bishr, wani jarimi ne mara tsoro cikin sahabbai, Abad bin Bishr yace kasa shi yanzu ya sauke mawuya, ya sauke kansa. Faqan, haka ake so in kana shugabanci, ka tara hankalinka guri guda. Yanzu kaga zafi sayyidina Umar ya dauka, yace wannan mutum kamata mu huta daga sharrinsa, ya maikin Allah kasa a kashe shi. Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce, fa kaifa idza tahaddatha an-nasu anna muhammadan yaqtulu ashaba. Shine Bahaushe, ina jin daga nan ya samo ana barin halako dan kunya. Na fata an gane. Manzan Allah ya ce, ya kake gani, fa kaifa, yaya al'amarin zai zama, idza tahaddatha an-nasu, in kuma sauran mutane can na gefe suka fara tattaunawa cewa anna muhammadan ya katulu ashaba, shike nan dara ta ci gida, annabi Muhammad yana kashe sahabbansa. Wayanda ba su san shi ba, sun dai san yana cikin mu, ba san munafiki bane. Da aka ce za a yi in ma ka musuluntan baka sha ba, domin ga irin sahabban nan nasa yana kashe su a wajen wayanda ba mu, ba musulmi ba, ba mu'minai ba. Abdullahi bin Ubay bin Salul musulmi ne, kuma yana cikin sahabbai. kaga saboda toshe wata barna da tabbatar da wata maslaha manzo Allah yace a kyale shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kyale shi wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin at-tafsir hadisi na 4900 da 4901 4902 4904 wa muslim imam muslim shi ma ya ruwaito wannan hadithin fi sifatil munafiqin a cikin wani babi da yayi babin sifofin munafikai hadithi na 2772 hadithin zaid ibn arqam radiyallahu an wa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ya kuma ruwaito shi hadithi na 4905 wa muslim fil birri was silati wal adab imam muslim a cikin babin albir was sila wal adab hadithi na 2584 ya kuma ruwaito shi hadithin Jabir dan Abdullah radiyallahu an faslun fi gazwatil khandaq malai ce fasali na gaba shi kuma zamu dan ji wani abu game da yakin gwalalo an gane ko yakin gwalalo shi ake kira da al khandaq wa hiya sanatu 50 fi shawwala wannan yakin na gwalalo an yi shi ne shekara ta 5 bayan hijira fi shawwal a watan shawwal wa sababuha dalilin da ya jawo wannan yaki na al-khandaq annal yahuda yahudawa lamma ra'awunti saral mushrikina yawma uhudin karka manta garin madina kewaye yake da su akwai banu nadir akwai banu quraiza akwai banu qainuqa dan haka Yahudawa da suka ga mushrikai sun samu nasara yawma Uhudin ranar da aka yakin Uhudu wa alimu bi mi'ad Ubay abi Sufyan kai kuma suna da masaniya game da alƙawarin dawowar Abu Sufyan li gazul muslimin dan ya ƙara yakan musulmi ai mun karanta a can baya Abu Sufyan har sako ya bayar a kawo cewa za su dawo tunda sun ji dadin yakin Uhudu sun samu nasara a yakin Uhudu za su dawo to su kuma Yahuda da suka ga na farko ga mushrikan Makka sun samu nasara a yakin Uhud kuma ga alƙawarin Abu Sufyan zai dawo dan ya kuma yakan musulmi annahu kharaja lidhalika thumma raja'a duk da cewa Abu Sufyan ya fito dan ya taho yakin thumma raja'a sannan ya kuma komawa fa kharaja ashrafuhum ila quraishin da suka ji Abu Sufyan ya fasa tahowa ya koma sai manya-manyan Yahudawa aka yi delegating din su sai suka zo wajen Qurayshawa yuharridunhum ala gazwi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam suna ƙara zuga Qurayshawa akan yakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa ajabatuhum quraishun Qurayshawa kuma suka amsa wannan gayyata suka amsa wannan kira da Yahudawa suke musu da zuga suka hau kan wannan zuga da Yahudawa suka yi musu suka amsa cewa za su fito thumma kharaju ila ghatfan fada'uhum wastajabu lahum thumma dafu fi qaba'il al-arab suka ci gaba da gayyata wala yazaluna yuqatilunakum hatta yarudukum an dinikum in istata'u ba za su kushe ba wayannan Yahudawan ba za su gushe bojen yakakku har sai sun ga sun raba ku da addininku in dai suna da dama za su yi haka dan haka a wannan lokaci sai suka yi amfani da wannan dama suka fita zuwa kabilar Ghatfan ita ma suka gayyato ta ta shigo cikin wannan alliance na yakan musulmi haɗin gwiwar yakan musulmi fada'uhum suka gayyato su wastajabu lahum kuma suka amsa cewa su ma za su shiga cikin wannan fada thumma dafu fi qaba'ilil arab sannan suka dinga zagayawa cikin kabilin larabawa suna ta shigo da su cikin wannan taron gangamin suna ta shigo da su cikin wannan taron dangi thumma zakara alqissata ila an zakara qissatal uraniyina sannan sai ya kawo qissar abin da ya faru a yakin khandaq har ya kawo ya ambaci qissar al uraniyina wayannan yan kabilan wato uraniyina min ukul kamar yanda yazo a cikin wani hadisi cikin ruwayoyin hadisin wasu kabilu wasu kabila wata kabila ce uraniyin suka ce sun musulunta suka zo garin Madina suka musulunta to yanayin garin Madinan bai karbe su ba sai suka yi ta rashin lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce to su tafi wajen raquman zakka can wajen mai kula da su su dinga shan nonan raquman da kuma fitsarin raquman za su warke daga wannan yanayin da aka wayannan mutane da suka tafi sai suka kashe sai suka yi ridda suka kashe wannan makiyayin mai kula da dabbobin suka yi masa kisan gilla suka yi masa kisan gilla ma'ana suka tsire masa idanu suka yanke masa hannaye da kafafuwa min khilaf suka shanya shi a cikin rana suka kada dabbobin kuma suka tafi da su can kawai sai labari ya zo wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa fa mutanen nan ga irin ta'addancin da suka yi sun zama irin yan ta'addan daji kenan ga irin ta'addancin da suka yi sun kashe makiyayin nan ga irin kisan da suka yi masa sun kore dukiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura sahabbai a busawun su can zuwa wani lokaci sai ga su ma an kamo su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka tsire idanuwan su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka yanke hannayen su da kafafuwan su aka jefar da su cikin rana suna a ba su ruwa annabi ya ce kar a ba su su ma har suka mutu to wannan ita ce yake cewa ila an zakara qissatal uraniyina wannan kissar shi zamu ji bayanin me ya faru da darussan da ke cikin ta wannan hadithi na qissatul uraniyin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin al-Wudu hadithi na 233 haka ya ruwaito shi a cikin al-Jihad hadithi na 318 haka a cikin al-Muharibin hadithi na 6802 haka Imam Muslim a cikin al-Kasama hadithi na 1671 hadithin Anas dan Malik radiyallahu an fiha min al-fiqhi a cikin wannan kissa ta uraniyina akwai abun fahimta akwai wani fikihu da za mu fahimta jawazu a fikihance kissar ta koyar da mu jawazu shurbi abwalil ibli halaccin shan fitsarin raqumi ba najasa bane fitsarin raqumi ba najasa bane kenan in an sake shiga cikin ɗakin bincike aka yi bincike game da fitsarin raqumi aka gano magungunan da yake da cututtukan da yake kashewa ya halatta sha ko a hada shi da wasu sinadaran ko a sarrafa shi sarrafawa irin ta zamani a yi packaging dinsa ko a zuba a cikin wani mazubi ya halatta da aka a kissar uraniyina a fikihance min fahimci halaccin shan fitsarin raquma wa daharatu bauli ma'akulil laham sannan mun gane tsarkin bawalin ko fitsarin duk dabbar da ake cin namanta duk dabbar da ake cin namanta fitsarin ta dahiri ne ba najasa bane irin su ainihin rago irin su tumaki kai awaki shanu wayannan dukkan dabbobin da ake cin naman su to fitsarin su dahiri ne ba najasa bane wal jam'u lil muharibi baina qati yadihi wa rijlihi wa qatlihi idha akhadha al mala da kuma hadawa yan bandit an gane ko yan fashin daji in an kama su ana iya hada musu ukuba tsakanin yanke musu hannaye da kafafuwa da ma kashe su idza akhadha al mala musamman in sun karbe dukiya sun talauta mutane sun sa haraje haraje a kauyukan mutane sun karye tattalin arzikin jama'a sun kwashe wa mutane dabbobi an siyar da gonaki an kai musu kudade wayannan kuma waya ce a sake su an yafe musu ba kuma zubar da makamai suka yi suka zo suka yi saranda wai a gayyata sake su zo an yafe musu saboda duk wayanda aka yanka aka kakkashe ba iyayenka bane da aka ga irin wayannan sune shi ake kira hiraba hiraba kenan mutun ya shiga cikin daji ya dinga yi wa mutane ta'addanci hiraba kenan innama jazaa'ul ladhina yuharibuna allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al ard wayannan duk gaba dai Allah ta'ala ya ce za a iya musu da aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya musu kenan da aka mun fahimci cewa za a iya hadawa al muharib dan fashin daji ko dan fashin hanya ana iya hada masa baina qati yadihi wa rijlihi wa qatlihi idha akhadha al mal wa annahu yuf'alu bil jani kama fa'ala kuma me laifi ana iya yi masa irin hukuncin abin da yayi a laifin in sun yi kisa a kashe su in sun nuna wani rashin tausayi suka karya mutum a karya su in sun yanke wa mutum wata gaba a yanke musu wata gaba shine yuf'alu bil jani kama fa'ala duk mai ta'addanci irin yanda yayi ta'addancin an kama shi a masa irin haka fa innahum lamma samalu wa aynar ra'i kaga wayannan mutanen yayin da suka tsire idanun makiyayin nan kaga su ma sumilat ku gyara sumilat a ayunuhum su ma sai aka tsire musu idanun su fa zahara anna al-qissata muhkama wa in kana qabla an tunzala al-hudud sai wannan ya bayyana mana ashe ita wannan kissar ta zama muhkama wa in kana didda cewa wannan kissar ta kasance qabla an tunzala al-hudud tun kafin a saukar da haddodi fal hududu nazalat bi taqririha la ibdaliha da ka ayoyin da suka zo na haddi da suka sauka tabbatar da hukuncin suka yi ba rushe shi suka yi ba na san lokaci yayi ko insha Allah wannan inda bukatar mu dan sake fito da abun darasi na gaba ma shigar insha Allah abinda muka karanta ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban har sha Allah ya yafe mana fa subhanakallahumma wa bihamdika